أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau Juma'a 8 da watan Zulhijja shekara 1445 Hijiriyya wanda ya dace da 14 da watan 6 shekara 2024 Miladiyya ni duba da hadari zan yi ko Sahih Bukhari ma shi kadai dama dan saboda shi ɗaya ne yasa nace mu samu mu taho dan mu samu gurin kwana lahiyayi tunda dogon hutu zan mu shiga an yi katari ko zan mu iya tsaya zan mu iya kare karshen kitab wani kitab guda da yake gaban mu muka yi da sashi ga hadari insha Allah sai mu wanda suka iso sai mu rubuta ijaza nan da sanadin san wannan shine darasin mu na 159 muna cikin kitabu sujudul qur'an zan mu tashi babu na 9 babu zihamin nasi idza qara'a al-imam sajada babu na 9 cikin kitabu sujudul qur'an al-imam al-bukhari yake cewa babu zihamin nasi baban dake bayanin matsatsan mutane idza qara'a al-imam sajada idan liman ya karanta sujada hadisi na 1076 al-imam yake cewa haddathana bishr ibn adam qala haddathana ali ibn mushir qala akhbarana ubaydullah annafi an ibn umar qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'a sujada annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana karanta sujada wani hanu inda humu muna gurin shi yace fa yasjudu sai yayi sujada wani sujudu ma a humu yi sujada tare da shi fa nazdahimu sai mu yi matsatsa hatta ma yajudu ahaduna li jabhatihi mawdi'an har sai ya zamana dayan mu bai samun guri ko daya na gagoshin shi yasjudu alaihi inda zai yi sujada saboda yawan kowa yayi sujada wannan hadisin ya gabata babu mallai bai sujud babu mallam yajid mawdi'an li sujudi min az-ziham ya mushi bukhari ka ya kulla babu akan shi al-imam al-hafiz ibn battal rahimahullahu ta'ala yake cewa ban samu ba nassi cikin wannan mas'ala ga malamai na samu maganganun su gami da wanda bai samu ikon yin sujada a ƙasa ba saboda matsatsa cikin sallar farilla abdullahi dan umar dan khattab ya kasance ya sujudu ala zahari akhi mutum yayi sujada a bayan dan uwan shi ma'ana abinda ibnu battal al-maliki yake nihi mai rasuwa 400 da wani abu Allah mashi rahama yake cewa a cikin wannan mas'ala bai samu ba abinda malamai suka yi magana akai idan aka je sujada ta sallah wannan ai cikin sujudu tilawa ne to amma yana magana cikin sujada ta sallah idan mutum matsatsa jama'a sun yi yawa ta yadda in kowa ya kai goshin shi ƙasa babu guri yaya zakai wasu sun ce kai sujada a bisa bayan dan uwanka wanda yake wani cikin masallatan da ya sujada kai a bayan shi sai ya kawo asarkin Umar dan Khattab yace ya sujudu ala zahari akhi yayi sujada a bayan dan uwan shi wanda Abdurrazzaq ya hudo asarkin wannan cikin musannaf kin shi haka Baihaqi al-Hafiz haka al-Imam Thawri ya tafada da malaman Kufa da Sha'abi da Ahmad da Ishaq da Abu Sa'ur Nafi Maula ibn Umar yace yumu imaan yayi nuni kawai idan bai samu inda zai yi sujada ba saboda matsatsa mai ahadari ya dan kawo magana ya dan tadarruki zuwa ga mas'alar wa qala ata'u da zuhuri yake cewa yumsiku an sujudu fa idza rafa usajada ya kame gami da sujada kai yayi kawai in sun dago shi sai yayi wa huwa qaulu malik ita ce maganar malik wa jami'u ashabi da dukkan daliban shi kenan kada yayi sujada sai ya bari sai sun dago shi sai yayi saboda sujada a ƙasa ne ake babu san mutum malik yake cewa in sajada ala zahari akhihi wa idu salah idan yayi sujada a bayan dan uwan shi kamar yadda can suka faɗa to ya sake sallah wannan ana zancen sallah ba sujudu tilawa ba sujudu tilawa dan yayi babu matsala amma cikin sallah ake magana malik yace ya sake kamar yadda yake cikin mudawwana babu man ja'a babu fi man zahamahu an-nas yawm al-jumu'a ibnu sha'ban ya kawo cikin mukhtasar daga malik yake cewa yu'idu fil waqti ya sake cikin lokaci da ma bayan lokaci ko da lokaci ya wuta ma'ana dai idan yayi sujada bisa bayan dan uwan shi cikin sallar farilla ya sake ta har abada sawa'un cikin lokaci ne ko lokaci ya wuce amma ashabu yake cewa shi yid fil waqti ya sake cikin lokaci saboda ibn umar yana ce usjudu walau ala zahar akhi kai sujada koda a bayan dan uwanka ne kamar da ke cikin sharhi ibn battal yace akan maganar wanda suka halitta yin sujada tasallafar la idan an yi matsatsa akan kai abu sagaran bayan dan uwanka to wannan min babu aula su halitta a cikin sujudul qur'an saboda sujada sallah farilla ne sabanin ita sujudu tilawa daga fadar abau da zuhuri da malik yake cewa tana yiwa an yajuzu indahum ya kasance ya halitta sujada tilawa mutun yayi ta a bayan wani ko kuma yayi nuni ga kasa ga juhurin malamai abinda muka gabata saboda akwai bambanci tsakanin sujudu tilawa da sujada ta sallah sai babe na 10 kenan dai magana mafi inganci sallah ta farilla idan koda an matsatsa darura ba zata sa ba yayi sujada a bayan dan uwan shi dole ya jira in sun yi sujada yayi sujada ya sabke wajibin shi rada daruri ne yasa dole zai yi jira nan saboda ba zai yi sujada ba a kasa ba daruri ne yasa dole ne gwada dan riƙe sai dan saba da liman gami da yayi ta a bayan wani babe na 10 babu man ra'a anna Allah lam yujibu sujuda baban dake bayanin cewa wanda suka ga cewa Allah bai wajatta sujada ba ma'ana sujada ta tilawa wakila li imran ibn husayn an ce ma imran ibn husayn ar-rajul yasma ustajada mutun ne zai ji sujada wa lam yajlis laha bai zamana gare ta ba kala sai ce ara'aita law qa'ada laha bani labari inda ya zamana dan ita kinwa ka annahu lam yujibu alai yana nihin ba wajibi bace wa qala salmanu salmanu yake cewa mali haza ga dauna ba dan wannan muka yi sammako ba dan sujada ba za a kawo kisar mu gane me yake ni wa qala usman usman yake cewa inna masajadatu ala man yasma'aha sujada tana tabbata ne ga wanda ya ji ta wa qala zuhuri zuhuri yake cewa la tasjudu illa an yakuna tahiran kada kai sujada sai in ya kasance mai tsarki ne fa iza sajadta wa anta fi hadarin idan kai sujada kana zaman gida fastaqbil al-qibla ka fuskanci al-qibla ma'ana ita sujudu tilawa din fa in kunta rakiba in abusa abun hawa ne kake fala alayka aisu kana wajhuka babu wallahi a gare ka koma wani waje huska ka ta fuskanta sai kai sujudu tilawa wa kana sa'ib ibn yazid la yasjudu bi sujudul qasi sa'ib ya kasance bai ya sujada dan saboda mai ba da kissa yayi sujada mai ba da kissa a cikin masallaci ya zo gurin sujada yayi sujada shi ba zai yi sujada ba saboda su mai malamin kissa abin zargi ne a wajen su hadisi na 77 al-imam yake cewa haddathana ibrahim ibn musa qala akhbarana hisham ibn yusuf anna ibn jurayz cewa ibn jurayz akhbarahum ya ba su labari qala yake cewa akhbarani abubakar ibn abi mulaika ana usman ibn abdurrahman at-taymi ar-rabi'ah ibn abdullah ibn hudayr at-taymi qala abubakar wa kana rabi'a min khiyarin nas amma hadara rabi'a min umar ibn al-khattab ya kasance Rabi'a yana daga cikin zababbun bayan Allah cikin mutane wanda suka halarci Umar dan Khattab yana daga cikin shi kuma Rabi'a malamin Malik yace qara'a yawmul jumu'a 'alal minbar bi suratin nahl ya karanta ranar juma'a a bisa minbar ya karanta sunatin nahl hatta idza ja'a sajda hasai da yazo sujada nazala fasajada yastabqu yayi sujada wa sajada nasu mutane suka yi sujada hatta idza kanat al-jum'atu al-qabila qara'a biha sai da wata juma'a ta gaba ta zo ya karanta ta sujadar nan hatta idza ja'a sajda yayi da yazo sujada ce ya ayuhan nas ya ku mutane inna namurru bi sujudi muna wuce sujada nan faman sajada faqad asaba duk wanda ya sujada ya samu daidai wa man lam yasjud fala isma alai wanda bai yi sujada ba babu lahi a gare shi wa lam yasjud umar radiyallahu anhu umar bai sujada ba Allah ya rada shi wa zada nafi'u nafi wa qara daga ibnu umar Allah ya rada shi yace inna Allah lam yafrid as-sujud illa an nasha Allah bai faranta mana sujada ba sai in mun ga dama a cikin wannan hadisin yace amma athar na imran na harko da aka kawo ibnu abi shaydawa ya kawo shi daga abdul a'la daga jurairi daga abil a'la daga mutarrif yake cewa na tambayi imran ibn husayn an al-lazan ar-rajuli la yadri a sami'a sajada gami da mutum bai sani ba sun yaji sujada yace wa sami'a hafa ma za to ko ya ji ta menene ma'ana ba wajibi bane a gare shi yayi wannan kin haka tambaye cewa in bai ji ba yayi wajibi ake neman ma mutum mahuta ba mustahabbi ba wa amma asru salman amma asar na salman shi kuma da yake cewa mali haza ga dauna yace bai haqi yahuddo shi ta hadisin sufyan daga aba ibn sa'ib daga abi abdurrahman yake cewa marra salman bi qaumin salman ya wuce wasu mutane suna karanta sujada suka ce na sujudu mu yi sujada sai yace ma laysa laha ga dauna ba dan ita muka yi sammako ba wanda al-Imam al-Baihaqi ya huddo shi cikin sunanin shi haka nan al-Imam Ibn Abi Shayba cikin musannaf amma asar na Usman shi ma Baihaqi ya huddo shi daga hadisin Sufyan daga Tariq ibn Abdurrahman daga Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa inna masajadata ala man sami'aha sujada tana hawan wanda ya ji ta ne ba wanda bai ji ba Baihaqi yake cewa ya huddo shi ta wata huska daban daga Sa'id ibn al-Musayyib daga Usman yace inna masajadata ala man jalasa laha wa ansata sujada tana hawan wanda ya zamana dan ita ne kuma yayi shiru yana saurarawa Baihaqi ya rawaito ta hanya Ibn Bukayr yace Malik ya ba mu labari daga Hisham bin Urwa daga baban shi cewa Umar ya karanta sujada yana bisa minbari ranar Juma'a ya sabko yayi sujada suka yi sujada tare da shi sannan ya karanta wata Juma'a daban sun shirya su yi sujada Umar yake ce musu kunutsu Allah bai wajabta mana sujada ba sai mun ga dama ya karanta ta yi kiyin sujada kuma ya hana su su yi sujada me yasa ya kawar da wanda za su yi kallon ka a ci gaba kullun a rika yi su ga cewa wajibi ne dan su san cewa ba wajibi bane wanda yana cikin as-sunan al-kubra na al-Imam al-Baihaqi yace idan wannan ya tabbata to nan Umar barin sujada da ya ki a cikin taron sahabbai ne kuma ya hana su wannan dalili ne akan cewa ba wajibi bane kuma sun sallama ba wanda ya mishi inkari ba wanda ya saba mishi yace bai halitta ba a wajenmu annahu wajibun ya kasance wajibi ne kuma suna ji ga abinda Umar ya su kyale ba su yi inkari bai ke nuni kenan yanzu wannan ana sulusawa ijma'in sahabbai sai akil aisha da ijma'i tunda Umar da ya hada shuru suka yi ba su ce ba ba su yi mishi inkari ba yace a cikin aikin da Umar yayi dalili ne akan cewa wajibi ne ga malamai su bayyana ma mutane yadda ya kamata su lazumci sunna in ta kasance akan wajibi ne su musu bayani in ya kasance akan mustahabbi ne ko halacci ne su musu bayani kaga nan sun san sujada shar'antatta ce amma kan wasu su dauka wajibi ne ya dora su su san matsayin ta cewa mustahabbi ce ba wajibi bane haka ya kamata Umar Allah ya rada shi yana daga cikin wanda ya kowa tsanani karantar da musulmai addinin su kamata awwala lahu shari'i fi ru'ya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mai cikin wani maharki da akai yace annahu istahala dhunubul ladhi bi yadihi garban fata awwala ya do ya fas annabi ya fassara mishi gugan da ya kwamfato ruwa da shi cewa ilimi ne Allah zai ba Umar shin baka gani yace Umar Allah ya rada shi lokacin da ya gani balaga min ta'alimin nas ila ghayatir radiha ya kai gurin da an yarda shi wajen karantar da mutane yace na bayyana muku sunnoni kuma na bayyana muku farilla na barku akan hanya da take fara kal yace sai karantar da su da wannan cewa ya wajiba malami ya bambance ma jahili tsakanin sunna da farilla to aikin Umar da yayi wannan dan ya karantar da mutane ne lamarin sujada kuma cewa kin yin ta ya halitta ba lahi bane waliya alam kuma dan ya san cewa wanda ya saba mishi daga cikin su ba wanda ya saba mishi daga cikin su walam yajlis majlisan ahfal kuma ba a samu majlisi ba kamar majlisin da ke hada su a wajen juma'a juma'a dai kowa ya zo cikin sahabbai in ba ashabul azhar ba yace wa kad kariha malikun fi ruwayati an yanzila al-imamu ala al-minbari yace li yasjuda sajdatan qara'aha malik yana ganin makaruhi ne liman yana huduba ya sabko daga minbari dan ya karanta sujada yayi sujada ya karanta ya sabko daga minbari yace wal amalu ala akhiru fi'lu umar aiki yana a karshen a magana ta umar nan mun lura da kyau ai umar daga farko ne yayi ya sabko daga minbari yayi sujada amma dai gazatta jayo matsala wasu fahimci cewa farilla ce sai ya fasa ya daina to shine Malik yace maga aikin karshe na Umar shi ake akan shi liman ba zai sabko ba yayi wannan ashabu yake cewa la ya qara'u biha kada ma ya karanta sujada yana bisa minbari in ya aikata to ya sabko yayi sujada idan bai aikata ba su yi sujada su kuma wajen barin ma suna da dama ma'ana ko bai sabko ba wani daga cikin mamu yan sauraron kudu ba yaji liman ya karanta gurin sujada yayi sujada babu laifi huskar da ta sa Malik ya faɗi wannan cewa lam yatabi alaihi Umar wala amira bihi ahadun ba'dahu ba wanda ya bi Umar kuma ba wanda ya aiki da daga minbari ya sabko ya sujada kuma Umar kin ma ya bari mai yiwa da harkon da yayi dama dan ya karantar da su ne kuma da yaji tsoron wannan sabani zai shigo sai gaugawa ya like wannan kofar wannan kuma ya kasance a lokacin ne da lam ya umma ilmu kaseer min ahkamin nas mutane basu da masaniya game da hukunce ilimi da yawa yace amma yanzu hukunce sun tabbata kowa ya san farilla ya san wajibi ya san sunna ijma'i ya hada akan cewa kaza sunna ne kaza farilla ne da sabanin wannan wani ba za a bar shi ba yace to babu huska a wajen a cakuda tsakanin mutane ga abinda an riga an wuce shi min al-khutba wal qiyam ila salah daga khutba da tashi zuwa ga sallah ma'ana abin da yake nihi can da farko Umar da ya karanta musu yana busa munbari ya karanta wannan sujada sai ya sabko daga munbari ya musu sujada to wannan dan saboda karantar da su ne lokacin ilimi ba kowa bai da ilimin abubuwan to amma yanzu daga baya ilimi ya tabbata kowa ya san farilla ya san sunna ba buƙatar liman yana busa munbari ya ce ya sabko yayi sujada ya ce idan ya karantar da mutane saboda kowa ya san abin da yake na wajibi da na mustahabi an bambance nan da al-Imam al-Bukhari ke cewa babu man ra'a anna Allah lam yujibu sujuda babin da ke bayanin wanda suka ga cewa Allah bai wajabta sujada ba yace an dauki umarnin da yace usujudu annabi da yake cewa usujudu yana nufin alal nadbu ne akan mustahabbi ne ko kuma akan cewa sujada ta sallah ko kuma sujada ta abin nan ta farilla alal wujuba akan wajibci a cikin sujada tilawa kuma ita akan mustahabbi ne kamar yadda malamai suka tanyi kamar dogon bayanin da suka yi sai babu na 11 babu na 11 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu man qara'a sajada fi salati fa sajada biha baban dake bayanin wanda ya karanta sujada cikin sallah kuma yayi sujada da ita anan gurin al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa abinda Bukhari yake nihi da wannan tarjuma ila man karaha qira'atu sajada fi salati al-mafruda ga wanda suka ce makruhi ne karanta surar da akwai sujada cikin ta a cikin sallar farilla wannan ku an ciro maganar ne daga Malik kuma an kawo da gare cha har cikin sirriya ma sallah ta sirri ma ba za a karanta ba sabanin jahariya wannan kuma magana ce ta wasu daga cikin malaman Hanafiya me yasa dan saboda illiman kin ya karanta sujada zai sa mutane cikin rudu yana shiru yana cikin karatun sirri sai an ga kawai ya tahi wasu zai ta nanin ruku'u ne su ganshi yayi sujada ba su san meye dalili ba hadisin Abu Huraira wanda aka yi hujja da shi ya gabata babul jahr fil sha'i an bayyana abin da ke cikin ruwaya shi hadisi na 78 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana musaddadun haddathana mu'tamir qala sami'tu abi qala haddathani bakar an abi rafi qala sallaitu ma'a abi huraira al-atama nayi sallar lisha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a sai karanta idza sama'un shaqqat fa sajada sai yayi sujada فقلت ما هذه نتي منين wannan kala sai ce sajalt biha khalfa abul qasim sallallahu alaihi wasallam nayi sujada ita a bayan baban qasim annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala azalu asjudu hatta alqa bazan gushe ba ina sujada ta sai na gamu da shi yana ta har mutuwa ta dan saboda wasu suna inkarin cewa babu sujada a cikin ta shi mai sa yayi mubalaga cikin wannan magana yace muslim ya huddo a hadisin da ya gabata hadisin wannan ya gabata kuma hujja ne ga magana sauri da Malik da Shafi'i cewa duk wanda ya karanta sujada cikin sallar farilla cewa babu lahi yayi sujada a cikin ta sai dai wanda suke ganin su babu sujada cikin al-mufassal suna ganin cikin sujada cikin wannan sura ba za a yi ba fa in fa'ala fala haraja indahum fi zalik in ya aikata kuma babu lahi a wajen shi wa qad kariha malikun qira'atu sajdatin fi salatil farida li jahriya wa sirriya kamar yadda muka hada Malik ya ce makruhi ne karanta sallar farilla a cikin ta a karanta su wannan sujada wanda yana cikin mudawwanatul kubra al-mudawwanatul kubra Ibn Habib yake cewa la yaqra'u al-imamu sajada liman ba zai karanta sujada ba cikin abinda aka sirranta zai karanta ta a inda aka bayyana an rawaito irin wannan daga Abu Hanifa yace huwa mukhayyar yana da zabi yayi sujada a ƙarshe ko kuma yayi sujada bayan ya gama sallar amma Abu Mijlaz ya hana wannan wanda al-Imam Tabari ya ambata cewa la yara sujuda fil farida bayya ganin cewa za a yi sujada cikin farilla yayi rai cewa ƙari ne cikin sallah kamar kai ƙari ne cikin sallah wara'a anna sujuda fiha ghayra salah yana ganin cewa sujada cikin ta ba sallah bane hadisin baban nan yana raddi a gare su saboda aikin salafus salih da sahabbai da malaman al'umma duka sun tahi akan wannan mun gani an rawaito cewa Umar dan Khattab ya karanta a cikin sallar asuba ya karanta wa najmi yayi sujada a cikin ta kaga ba zancen cewa ƙari ne cikin sallar yin sujada wata rana ya karanta suratul hajj a cikin sallar asuba yayi sujada har biyu guraren ta guda biyu da ake abun gakin da ake yin sujada sai babi na 12 babi na 12 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu mallam ya sujudu maudi al-sujudi min az-zihami babun da ke bayanin wannan ba mun yi shi ba eh mallam ya jidu maudi ango wanda bi babu na shabi babu mallam ya jin maudi'an lisujudi min az-ziham ko baban dake bayanin wanda bai samu guri ba ga sujada saboda matsatsewa saboda turmutsutsi na jama'a ai maza ya fa'alu mi zai aikata shine cikon magana mi zai aikata ibnu battal yake cewa lam ajid hazihi mas'ala illa fi sujudul farida ban samu wannan mas'ala ba sai cikin sujada farilla malaman salaf sun yi sabani kamar da muka kawo shi a can baban na baya hadisi na 1079 al-imam yake cewa hadathana sarka akhbarani yahya an ubaydullah an nafi an ibn umar qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara'u sura allati fiha sajada yana karanta sura wadda akwai sujada cikin ta fa yasjudu fa nasjudu sai yayi sujada mu ma sai mu hatta ma yajidu ahaduna makana li mawdi'i jabhatihi har sai ya zamana dayan mu ba zai samu ba gurin da zai aza goshin shi ga sujada wannan nan al-imam yake cewa lam yazkur ibn umar ma kanu yasna'una hina izin dan umar bai fadi ba me suke aikatawa a wannan guri a lokacin yau zalika waka da khilaf shi yasa sabani abu cikin wannan mas'ala kamar yadda aka gabatar yazo cikin mu'jamu tabarani ta hanyar mus'ab bin sabit daga nafi'u cikin wannan hadisi cewa ya kasance a makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan jami ya kara a ciki har sai da yayi sujada yace atta sajada ar-rajulu ala zahali ar-rajul har sai da mutum yake sujada a bisa bayan wani yana sujada wannan cikin sujudu tilawa ne wannan yana ƙara abinda muka fahimta daga al-Imam al-Bukhari wallazi yazharu anna hadha al-kalam waqa'a min ibn Umar ala sabilil mubalaga yace abinda zai bayyana wannan ya abku ne daga dan Umar akan mubalaga cewa babu wanda mutum bai samu inda zai yi sujada ba ba yana nihin bita akid ba an mutum har ya aza goshin shi a bisa bayan dan uwan shi sujada bisa bayan wani yace hadisin baban da ya kawo yana nuni akan cewa wannan abun ya abku ne so di yawa sai a dauki ruwayar da ya akan yazo cewa a cikin ruwayar Tabarani bayyantu mabda uzalika an bayyana ta bayyana farkon abun abinda ke karfafa wannan abinda Tabarani da ya hudo ta ruwayar hanyar Miswar bin Makhrama daga baban shi yake cewa azhar ahlul makkah al-islam mutanen makka sun bayyana musulunci a farkon lamari har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta sujada fa yasjudu ma yasdiu ba'dhum yace sai yayi sujada wasu daga cikin su ba za su samu gurin da za su yi sujada ba saboda matsatsa har yace har sai da wasu shugabannin makka suka zo sun kasance a da'if suke fa raja'uhum anil islam suka maida su daga musulunci sai bukhari yayi hujja da wannan ala anna sujuda li sujudil qari'i kama madha cewa mutum zai iya yin sujada idan ya ji mai karatu yana sujada wa al-izdihami ala zalikum koda akwai matsatsa shine abinda al-imam al-bukhari yake nihi nan gurin babe na baya da yake cewa babu zidihamin nasi idza qara al-imamu sajada baban da ke bayanin matsatsan mutane idan liman ya karanta sujada kenan suma matsatsa wajen sujada nan yake so kawai ya bayyana mana saboda kuncin guri kuma da yawan jama'a wannan baban na farko haka yake so ya bayyana mana shi kuma wannan nabi cewa idan har hakan kin ta faru mutum me zai aikata yaya zai yi wannan shine bambanci tsakanin wannan da wacce ta baya in ko wani malami mushrahama da yayi wannan ya bayyana tikraru tarajim fi sahihi al-bukhari tarjamomi a cikin sahihi al-bukhari babun fi kaza da ake samun maimai wanda wani in ya kalla sai ya ga cewa maimai ne amma babu maimai in aka kwatanta mishi aka yi bayanin abinda bukhari yake ne zai gane cewa ba maimai bane balle har wani ya tunanin cewa bukhari yayi kuskure yawa wannan shi ba tare da karanta sharhin shi ba ko wannan dan mu samu 1080 dai kitabu tafsiru sala littahin qasrun sallah babu ma ja'a fi taqsir abinda yazo cikin qasru wa kam yuqimu hatta yaqsur kuma tsayawa na mutun zai yi haye qasru kawai matanin hadisi ɗaya nake so mu karanta mu cika lisahi al-imam al-bukhari hadisi na 1080 dai yace hadasana musa bin isma'il hadasana abu awana an asim wa husain an ikrama an ibnu abbas kare yake cewa aqama annabi sallallahu alaihi wasallam 19 ya kasur annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kwana 19 yana yin kasaru fa nahanu idza safarna 19 kasarna mu idan mun yi bulaguro kwana 19 kasaru zammi wa in zidna atamamna idan mun kara kuma sai mu cika sallah saboda kamar yadda muke yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba dan mai sharhin shi ba ba dan mu shiga mas'alar ba kenan dan mu kai adadin kawai 80 ne a matanin hadisai ka in mun taho kuma mun tambaya cewa ina muka tsaya wani ya ce hadisi na 81 kenan kawai mun tsaya dai a harkan kitabu tafsirus sala abinda muka wada daidai Allah ba maladan shi na kuskure Allah mana gafara Allah arzuta mu da ikhlasi da yidan shi inda dai kawo muhadarin na akwai alamar shi dai kawo muhadarin na ya yake ci eh a shi wannan dan nan ne a samu wanda dai daga can waje eh a to kenan kawai daga wannan zamu daga wanga zamu yan mu karanta wannan ma fa arallahu bika kin wannan hadisi na 40 wannan abun gana 43 cikin ma fa arallahu bika daga sa'i yake cewa lamma mata abdullahi ibn al-farj inda abdullahi ibn al-farj ya rasu hadarta janazatu sai na harace janaiza shi yace yayin da muka rihe shi muka binne shi sai na ganshi cikin dare a cikin barci yana zamna akan gefan kabarin shi tare da shi akwai wata takarda yana karantawa sai na ce mishi me Allah ya aikata da kai yace gafara li yayi mini gafara kin ya ku wannan ba mu wuce nan ba ka wannan mu wuce shi na 53 ne zanmi na 53 kabisa yake cewa ra'aytu sauri fil manami naga sufyanu sauri cikin barci nace mishi me Allah ya aikata da kai yace na kalli ubangiji na gaba da gaba babu shamaki fa kala sai yace mini hani ar-ridaya alayka ibn sa'id yace maraba da kai kuma yarda ta tabbata gare ka ya kai dan sa'id yace laqad kunta qawwaman idza azlama ad-duja bi abrat mushtaqin wa qalbun amidu fadunaka faqtar ayyu kasrin aradtahu wa zurni fa inni minka ghayru ba'id yace haqiqa ka kasance mai yawan tsayuwar dare lokacin da dare ya cika dare ya zubo duhun shi sosai cike da hawaye kuma kana cike da zuciya da bege na Allah wa qalbun amirin kuma zuciya mai gaskiya mai nuhuni yace fadunaka ka amsa faqtar ayyu kasrin aradtahu ka zabi dubbainin da ka ga dama cikin aljanna wa zurni ka ziyarce ni fa inni minka ghayra ba'id ni ba mai nisa daga kai da kai bane wannan sufyanu sauri Allah ya gaya min haka na 54 da na kawo wannan abu misal yake cewa naga al-imam al-kisa'i babban qari cikin barci kamar huska shi in ka kalle ta ka ce wata ne yana daren shi na haske fa qulta sai nace me Allah ya aikata da kai yace ya mun gafara dalilin qur'ani sai nace me ya aikata da hamzatu zayyat yace wannan ayana illiyin ban mu ganin shi he kamar yadda kuke ganin tauraro wanda yake abin nan wanda yake sama yana cikin safwatu safwa al-imam hamzatu zayyat cikin qari'ai shine wanda ya kasance shahara da zuhur da war'u da gudun duniya Allah mashi rahama karatun qur'ani kawai ke gaban shi yasa shadubi yake cewa hamzatu ma azkafu min mutawarrin imamun saburul lil qur'ani mutakkila ni amma fi mamakin game da hakurin shi wanda ruwan sha mun ga kissar shi ya fada rijiya neman mai kama mishi amma duk wanda ya taho aka ce mishi ai ka ya karanci ko harfi daya wajen ka sai ce ban ni san taimakon shi tai sai da Allah ka wani bakauye wanda bai taba ma sanin wannan kin ba bai taba sanin karatun ba yace mishi ya huddo shi aka ce ya tambaye shi ka taba karatu waje na yana daga rijiya kuma daga waje mutane suna ta kuka shi yana cikin hatsari suna gane mishi amma ya tambaye ba kauyen nan yace mishi ka taba yin karatu a wajen mu yace ni ba sa garin ma ban taba zawa ba yanzu ne na zo a wuce niki da ya huddo shi Abdurrahman ibn Mahdi na gaba yake cewa naga Sufyan al-Thawri nashi ne wannan yana cikin safawatu Safwan ibn Jawzi cikin barci sai nace mi Allah ya aikata da kai yace lam yakun illa awdatu fil hadi ba tare da jimawa ba da aka sani cikin kabari na tsaya gaban Allah madaukin sarki mun hisabi mai sauki yayi umarni da ni cewa in je aljanna tsakani gani ina cikin kewayawa cikin koramanta da itacen ta ba abinda nake ji sai morewa na gaba Hausarat ibn Muhammad al-Makari yake cewa naga Yazid ibn Haruna cikin barci bayan ya rasu da kwana hudu nace mi Allah ya aikata da kai yace ya karbi kyakkyawan ayyuka na ya gafarta mini kurakurai kuma kuskutun tube yace duka ya yahe mini yace mi ya kasance bayan wannan kuma yace wahali kunu minal karimi illa al-karami shin akwai abin da zai kasance daga mai karamci banda karamcin ya gafarta mini zanube ya shigar da ni aljanna yace da mi ka samu wannan yace da halartar majalisi na ilimi kuma da fadar gaskiya da nake cikin magana ta da tsawon tsayuwar dare da hakuri na akan talauci muka ce mishi yaya kuma labarin munkarin da nake ru yace eh haka ne wallahi da gaskiya ne ina rantsuwa da Allah da babu abin bauta da gaskiya sai shi sun zamana da ni sun tambaye ni suka ce mar rabbuka wa ma nabiyuka ma dinuka tambayen nan uku suka mani yace sai na tashi na zamana na karkabe kasa daga farin rawan da farin abin ga kina gemuna daga kasa nace musu misli yus'al kaman ni ake tambaya ni ne wa Yazid ibn Harun al-Wasidi a gidan duniya shekara ta 60 ina karantar da mutane wannan abin da kuke tambaya ta Yazid ibn Harun al-Wasidi babban malamin hadisi ne sananne ne yana daga cikin sika jabalun fil hibs safwatu safwa ka kissa shi haka al-Hafar yake cewa naga Ahmad ibn Hanbal cikin barci nace ya baban Abdullahi mi Allah ya aikata da kai yace ya bani kyauta ya kusantar da ni ya ƙara kusanto da ni nace mishi a Sheikhu Zamin Ali ibn al-Muwaffiq shi kuma ya Allah ya aikata da shi yace al'ana taraktuhu fi zilalin yuridu al-arsh a yanzu na barshi yana cikin yana nihin tahiya wajen al-arshi wajen Allah ma'ana yana ziyarta Allah lokacin da ya ga dama kamar yadda aka ga yama wani can baya kisoshin shi tarihin su yana da yawa wajen abinda suka samu na alkhairi bayan wanda yake nuna kyakkyawan karshe da kuma samun tsira a gobe kiyama wannan ina ga duk da mun tsaya karatu in har dama ta bada zan yi da su karanta shi in sajjala samu ta rana in sajjala shi dan aika ma jama'a shi satin can mun yi magana da cewa zan mu samu karatu ba dai bane zan mu karkaranta wannan mukhtasar na al-Imam Ibn al-Hajj rahimahullah ta'ala wanda al-Imam Khalil ibn Ishaq mai mukhtasar wanda muka yi nashi rana ya ta yau yayi sharhin mukhtasar din na Ibn al-Hajj mujallad wajen 15 ne wanda shi ma ana lissawa shi umda ne a malikiyya da kowa da tattaun da su kasance sune umda sune madogara sune gimshiki a malikiyya kamar su az-zakhira ta al-Imam wannan al-Qarrafi da su an-nawadir wa ziyadat na ta al-Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani risala kamar su risala misali su ba littattafa bane mu'tamada a cikin mazhabi amma kuma littafin shi guda da yayi duka dai na Ibn Abi Zayd al-Qayrawani kin ne an-nawadir wa ziyadat da su da makamantan sa da su abin nan al-mudawwanatul kubra da su shi mukhtasar Ibn al-Hajj kin shi ma haka ne ya kasance Ibn al-Hajj rahimahullahu ta'ala ya hada shi ya takaice fiqhun mazhabin malikiyya babban masdar ne a cikin mazhabin malikiyya kuma sai mai mukhtasar yayi sharhin shi kai da kanka aka ce maka abinda Khalil ibn Ishaq al-Jundi yayi sharhin shi ta tabbata zaka samu dimbin ilimi a cikin shi maganganun shi kamar zinare suke a cikin malikiyya kitabul udhiya zan karanto ko safha dai a gogoci Ibn al-Hajj yace fi wujubiha qawlani wajen wajibtar wajibtuwarta magana biyu ɗan mazhabin malikiyya suka yi wasu sun ce wajibi wasu sun ce a'a li anna fiha dan saboda a cikin mudawwana shi ma irin na mai mukhtasar inna ce fiha ina nihin al-mudawwana al-mudawwanatul kubra yustahabbu liman qadara an yudaihi an so ga wanda yana da iko yayi layya wa fiha a cikin mudawwana dai Ibn al-Qasim yake cewa duk wanda ya kasance yana da layya ya jinkirta ta har sai da lokacin ya wuce yayi zinubi kaga mai mukhtasar ya faɗa ya ce wa asimas sani nabiyin yayi sabo wanda ya rike layya shi ya ki har lokacin ya wuce yace humila ala annahu kana aujabaha wannan za a dauka akan cewa wanda ya wajabta ma kanshi ita ne kamar alwashi yace wa tajibu bil tizamil lisani tana wajaba idan mutun ya lazumta ma kanshi aw bin niyya akwai kudirce inda shara'i wajen sayan dabba alal mashhuru akan shahararri duka wannan mai muktasar ya hade su a kalma ɗaya ko biyu yace wa inna ma tajibu bin nazari waz zabahi yace fihi ma a ciki ka taqalid wal ishar fil hadi kamar rata yama dabba hadaya da kuma yi mata alama ta hadaya to idan haka aka mata ta cankan ayi ba wajibi bane amma da an mata ta kuma zama wajibi wannan za a yi da ita yace wa biz zabhi haka da yanka an an yanka ta babu ta koma layya bayan ka yanka baka ce bana hasa shine mai mukhtasar yace wa inna ma tajibu bin nazri waz zabhi wa idza lam yujibha jaza ibdalu ha bi khair min idan bai wajabta ta ba ya halitta musanya ta da wadda tahita alkhairi amma ba da wadda take kasa da ita ba ima wannan khalil ya fada Allah mashi rahama wala allahu alal karaha mai yiwa akan karhanci ake magana amma abinda zai hukuntar cewa ya halitta mutun ya bari da a ce mutun ya mutu an so ga magadan shi su yi mishi layyar wannan sabanin wanda ya wajabta ma kanshi fa inna hatuzbahu wannan dole sai an yanka ta kaga wanda yace zai mutu ya layya zai yi ne layya mustahabi ne makwangakin shi su zartar da ita amma in wajabta ma kanshi yayi to dole sai sun yanka ta summa fi jawazi qismatiha aw lintifa'u biha sharika qawlani sannan cikin halaccin rabata da amfanuwa da ita an yi magana guda biyu bina'an ala anna alqisma akan ma'ana rabawa wajen gado ko a raba ma magada ko a amfana da ita duka wannan ba magana da abu al-imam khalil bai hada ba amma cikin zaurancen magana cikin takaicewan magana duka wannan zancen gaba ɗaya al-imam bai wuce ga masu cikin magana uku ko hudu ko su darabi ba zai kai ba yace la tuzu biha ma sana biha ma sha'a kenan ba zai bai aikata abin da ya ga dama da ita shi ma haka yace muktasa wa sana biha ma sha'a ya aikata abin da ya ga dama da ita idan kuma aibu ne aka samu ta wadatar har zuwa dogon zance daidai duk abin da muka gani kawai misali ne babu abin da ya kawo wanda can al-imam bai kawo shi ba nan zan mu takaita abin da muka wada daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar wannan sosai ma sosai akwai su da yawa a baban hadisi sahawi yana da wannan al-maqasidul hasana fil ahadith al-mustahira ala al-alsina as-maqasidul hasana yana suna da yawa misali ne al-imam sahawi dalibin ibnu hajar yayi littafi akan wanda sun shahara ana ganin su hadisi amma kuma ba hadisi bane di yawa akwai su irin wannan kenan insha Allah ta'ala zan mu shiga hutu sai lokacin da Allah madaukin sarki ya sa mun samu komowa.